الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Laraba 21 ga watan Ramadan, Hijira ta 1444, ya dace da 12 ga watan hudu shekara ta 2023. Muna fatar karasa tafsirin suratu Saba'i a yau daga ayata 39 insha Allah. Karatunmu na yau yana dauke da bayani akan hanyar samun arziki. Kaga da yawa sun gyara zama. Allah ya ba mu arziki mai albarka. To wannan aya tana dauke da wannan bayani. Me Allah madaukaki ya ce? Wannan ayar tana dauke da bayanai kashi uku. Bayanai muhimmai kashi uku. Na farko, tana gyara aqidar musulmi. Bayanin Allah na farko, in ka dubi ayar ma zaka gane. Maganganu uku ne Allah ya yi a cikin aya. Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ka ce musu, inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi." Lalle Allah na shi ne wanda yake shimfiɗa arziki ga wanda ya so daga cikin bayinsa. Wa yaqdiru lahu, kuma Allah shi yake kuntata ma bawa arziki. Wannan aqida ce. Saboda haka Allah yana gyara aqidar mu a farkon wannan aya. Allah ya ce ma Annabi, ka gaya musu wa yake shimfiɗa arziki? Allah ne. Wa yake kuntata arzikin? Allah ne. Kuma karka dauka wa cikin musulmai kadai. Allah madaukake ce, liman yasha'u min ibadihi. Don haka Allah yakan ba da arziki mai dimbin yawa ga kafiri, yana iya bayarwa ga mumini. Saboda haka Allah yana ba mu mumini, ya ba mu kafiri, ya kuntata wa mumini, ya kuntata mu kafiri. Wannan tsarinsa ne. Wannan maganan nan ta farko gyaran aqida ne. Gyaran aqida, wato dole ne musulmi ya yarda da wannan. Dole ne, domin idan musulmi bai yarda da wannan ba yana cikin halaka. Dole ne ka yarda babu mai bayarwa sai Allah, babu mai hanawa sai Allah, babu mai azurtawa sai Allah, babu mai talautawa sai Allah. Da farko dole ka yarda da wannan. Saƙo ne musamman daga Allah, aka aiko Annabi Muhammad ya gaya mana, qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Kuma ba nan kadai bane, idan ka dubi alqur'ani gurare tara haka Allah ya faɗa. Gurare tara ne a cikin alqur'ani. Akwai suratul ra'd aya ta 26, akwai suratul isra'i aya ta 30, akwai suratul qasas aya ta 82, akwai suratul ankabut aya ta 62, akwai suratul rum aya ta 37. A suratul saba'i da muke karantawa guri biyu ne. Ai, mun karanta a baya aya ta 36, ba ma nisa inda muka tashi anan, don wannan aya ta 39 ne. Qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sai Allah ya ce, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah ya ce, sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba. To sannan zaka samu a suratu shura aya ta 52, aya ta 12, da kuma suratu zumar aya ta 52. Kaga kenan, abu na farko gyaran aqida ne. Dole ne musulmi ya yarda cewa babu mai iya baka arziki sai Allah, babu shi. Babu kuma wanda yake talauta bawa sai Allah. In ka yarda da wannan, to sai mu je kashi na biyu na wannan aya. Ka yarda da cewar babu mai bayarwa sai Allah, ba mai hanawa sai Allah, to ga ka'ida. Sai Allah ya ba mu ka'ida. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Duk abin da kuka batar, Allah zai cike gurbin sa. Duk abin da kuka batar a duniya, to Allah zai cike muku gurbin wannan abin. Wannan ka'ida ce, babu shakka. Amma kaga da farko sai ka yarda Allah shike bayarwa, saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shi yake rike da dukkan wato taska ta kowane abu da ka sani da ma wanda baka sani ba. Idan ka yarda da wannan, to sai ka rike wannan ka'ida, duk abin da ka bayar. In ka lura da wannan maganar ma Allah bai takaita ta ba. Wa ma anfaqtum min shay'in, duk abin da za ku iya bayarwa, komi ne ne, in ji Allah, komi ne ne ka bayar, fa huwa yukhlifuhu, Allah sai ya cike gurbin, saboda ba abin Allah ba shi. Duk wanda ya ba ma Allah, to sai Allah ya ba shi, ko ba wai sai a lahira ba. Wannan magana da muke yi ta duniya ne. Fa huwa yukhlifuhu, Allah zai cike gibin nan da aka cire. Wannan babu shakka alƙawarin Allah ne. Kaga wannan ya zo ta Alƙur'ani. To kuma da ka samu hadisai kamar guda bakwai waɗanda suke fassara wannan ayan, domin kusan duka hadisan nan guda bakwai akan abu ɗaya suke magana, akan abinda ayat take magana ne. Waɗannan hadisai guda bakwai, na farko hadisin Abu Huraira. Hadisin Abu Huraira yana sahihul Bukhari, yana sahihu Muslim. Ka gani muttafaqun alai. Wannan hadisin al-hadisul qudusi ne. Abu Huraira ya ce, inna rasulullahi qala, annabi ya ce, qala Allahu, Allah ya ce, anfiq yabna adam unfiq alayka, anfiq yabna adam unfiq alayka, ya kai dan adam ka bayar, ni zan baka. Al-hadisul qudusi kuma muttafaqun alai. Kaga sai ya dace da wannan aya, ya kai dan adam ka bayar, Allah ya ce in ka bayar ni kuma zan baka. Hadisin yana sahihul Bukhari. Babu fadlin nafaqati alal ahli. Shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin a wannan babin, babin da yake magana akan ciyar da iyali. Idan ma akwai waɗanda za a fara yi musu kyauta iyalai ne, kar mutum ya zama inuwar giginya na nesa take moransa, ya kasance daga gida. Shine hikimar al-Imam al-Bukhari. Me babu ya ce, to babu akan falalar kyauta ga iyalai, kyauta ga iyalai, saboda me? Alƙawarin Allah in ka bayar zai baka. To idan ko za ka bayarwa, ya fi dacewa ka fara bashi, shine iyalinka. Kuma hadisin yana sahihu Muslim. Wannan hadisin a sahihul Bukhari shine hadisi na 2352 a sahihu Muslim. Babul hassi ala nafaqati, babin da yake kwadaitar da mu mu rika kyauta. Wa tabshiril munfiqi bil khalafi, kuma ana yi wa mai ba da dukiyarsa albishir, Allah zai cike gibi. Sunan babin kenan. Al-Imam Muslim ya ce wannan babin ya zo da hadisi da yake kwadaitar da mu mu rika kyauta, kuma akwai albishir ga duk mai kyauta, Allah zai cike gibin abin da ya bayar. To wannan hadisin yadda muka karanta riwayar al-Imam al-Bukhari kenan, amma yanda ya zo a sahihu Muslim, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah mai albarka da ɗaukaka ya ce, yabna adam, kaga an fara da yabna adam, anfiq unfiq alayka, anfiq unfiq alayka, ka bayar zan baka. Amma kamar riwayar al-Imam al-Bukhari, qala Allahu anfiq yabna adam unfiq alayka. So kaga sai da aka fara da kiran dan adam a wancan riwaya, amma duk ma'anarsu guda ne. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, yaminullahi mal an sahaun, shi hannun Allah, hannun damar Allah, amma kare yake da rahama shi anun hanun Allah amma kare yake da rahama kuma rahamar tana ta zubowa rahamar zubowa take yi saboda haka sai annabi ya ce la yuhsiha shay'un al-laila wan nahara wai yawan bada kyauta baya rage abin da yake hanun Allah dare da rana bayarwa yake kuma babu abin da ya rago ni'imar Allah tana nan to akwai hadisi na biyu kuma shi ma hadisin Abu Huraira ne to wadannan hadisan duka in kalla akari da su zaka ga suna fassara wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nafasa an mu'minin kurba min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah wanda ya kawar da damuwa ga mu'mini Allah zai kawar masa da wata damuwa daga cikin damuwoyin ranar kiyama kaga yana ya dace da anfiq unfiq alayka kai in maka kuma annabi ya ce wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah kaga yassara idan ka sauwake ma wani to Allah ba wai sai alakhirah zai sauwake maka ba yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman idan ka rufa asirin wani ba wai sai alakhirah ba satarahu Allahu fid dunya wal akhirah Allah zai rufa asirinka a duniya da lahira a ƙarshe sai annabi ya sake tabbatar da wancan ka'ida da Allah ya gaya mana wannan ayata suratu saba'i annabi ya ce wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi in ka dauki wannan ka kwatanta da abin da Allah ya faɗa mana wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu ma'ana su guda ne Allah yana taimakon bawa idan bawa yana taimakon dan uwansa hadisin yana sahihu muslim babu fadlil ijtima' ala tilawatil qur'an hadisi na 2699 wannan shine abu na farko abu na biyu kamar yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar in ka bayar zai cike gibi to karka dauka kuma in ka ki bayarwa zaka zauna haka a suratu muhammad aya ta 38 Allah madaukaki yace ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal ku ne fa ake kiranku ku taimaka a hanyar Allah amma daga cikin ku an samu waɗanda suke rowa to sai Allah ya ce wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wanda yayi rowa to yayi makansa rowa ne wallahu alganiyyu wa antumul fuqara Allah shine mawadaci kuma bukata ne to in baka gane wannan ayan ba bari mu karanta hadisi na uku shine hadisin Abu Umamah al-Bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bani adam wannan ma al-hadith al-qudsi ne har yanzu Allah madaukaki yace ya kai dan adam innaka antabzul al-fadla ka bada ragowar dukiyanka dinnan khairul laka shi yafi maka wa antum sikahu rike wannan dukiyar taka ka kiyin kyauta sharrul laka sharri ne gare ka kaga wannan shi ya fassara wancan aya Allah ya ce wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi in kai rowa kai makanka rowa wannan bai fito da maganar karar ba zaka dauka ato inde kai rowa ba ma zunubi amma a wannan hadisin fa da annabi ya fassara manzon Allah ya ce a hadisin al-qudsi wanda Allah da kansa yake fada innaka an tabzul al-fadla ka bada falala ta dukiyarka idan aka ce falala ka samu dukiya kuma ka biya bukatunka amma ga saura to wannan shi ake kira al-fadl wannan sauran wanda ka kaboye shi baka da wata bukata da shi saboda duk bukatunka ka riga kai amma ga ragowa to sai Allah ya ce wannan raguwar ka ba wa mutane wannan shine alheri gare ka rike wannan din sharri ne gare ka ba alheri ba hadisin yana sahihu muslim babu bayani anna yadal uliya khairun min al yadis sufla hadisi na 36. To sannan hadisi na 4 shine hadisin Asma'u bintu Abi Bakr as-Siddiq sayyiduna Abu Bakar yarsa yar Aisha Allah ya kara musu yarda. Asma'u tace Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace mata la tuki fayuka alayki, yace mata yake Asma'u karki tsuke aljihunki sai a tsuke miki. Kaga shi yake fassara man yabkhal fa inna ma yabkhalu ala an nafsihi, wanda duk yayi rowa yana cutar kansa. Manzon Allah yace ma Asma'u kada ki tsuke aljihunki, idan kin tsuke Allah zai tsuke miki, wato Allah zai tsuke kafar rahamar sa gare ki. La tuhsi yake Asma'u karki ringa kirga kyautan da zaki, inji manzon Allah. Ka san akwai wanda list zai yi, to wannan karo da wani da wani zamu dan bawa saboda sai su ya kure. To shi annabi yana cewa a wannan ma kar ai, ai ta bayarwa, kar ai lissafi. Idan kina kirgawa fa yuhsillahu alayki, shi ma Allah sai kirga abin da zai baki. Amma idan ka bayar, to Allah tabaraka wataala sai ya baka. Shine sai manzon Allah ya ce irdhi mastata'ati, ki rika samma mutane gwargwadon iyawa, domin arrabhu shine samar, wato kamar ka samma mutum abu. Idan aka ce samma ka sammasa, ana nufin kadan. Allah yana cewa koda kadan ne ka rika bayarwa, kuma karka yadda ka daina bayarwa din. Hadisin Asma'u yana Sahih Bukhari, babu tahrid al-sadaqa, musamman al-Imam Bukhari ya masa babi ana kwadaitar da mutane game da sadaka. Shine hadisi na 366. Akwai kuma wani babin da Imam Bukhari ya kawo, hadisin shine babu sadaqati fi mastata'a, ka ba da sadaka gurgurdan iyawarka. Shine hadisi na 367. In ka dubi sharhin hadisin a Fathul Bari a juz'i na 3 shafi na 352. Al-iqa'u shaddu ra'sil wi'a'i bil wika'i, mai annabi yake nihi da cewa la tuki fayuka alayki. Shine Ibn Hajar yace abinda ake nufi da al-iqa'u shine mutun yana da jaka da ya zuba kudi, sai ya zama jakar tana da madauri a kanta, wa huwa ar-ribatu alladhi yurbatu bihi, shi ake nufi da al-iqa'u, shine ake nufi da al-wika'u. Saboda haka idan mutum yana da jaka da yake tara kuɗi, sai ya ringa daura bakin. To abinda annabi ya hana take nan, kar a daure, a bashi a bude, a rika sa hannu ana diba ana bayarwa. Wal ihsahu ma'rifatu qadri shay'i, annabi ya ce mata la tuhsi fayuhsi Allahu alayki, karki kirga abin da zaki bayar, shi ma Allah sai ya kirga nashi. Al-ihsa'u ma'rifatu qadri shay'i waznan aw adadan, idan abin kirgawa za a yi a ba da shi, kar a kirga. Idan gwada nauyi ake, to kar a gwada nauyi, a ba da shi. Wa huwa min babin muqabala, wal ma'ana an nahyu an man'i sadaqa khashyatan nafadhi. Ibn Hajar yace abinda annabi yake nufi, ke Asma'u karki rowan sadaka saboda kina tsoron zai kare. Fa inna dhalika a'zamul asbabi liqat'i maddatil baraka, da zaran mutun ya daina bada taimako saboda tsoron dukiyarsa za ta lalace, to albarkan da ke wannan dukiyar sai Allah ya dauke. Li'anna Allah yusibu 'ala al-ata'i bighairi hisabi, in kai kyauta Allah sai ya baka lada babu hisabi. Wa man la yuhasab inda al-jaza'i la yuhsabu alayhi inda al-ata'i, lokacin hisabi. Allah misali, kowane aiki kai akwai ladansa, amma idan kai alkhairi, in ka ji Allah yana cewa zai saka wa mutane babu hisabi, to in Allah ya tashi dibo ladan ba a kirgawa, shine ma'anar babu lissafi, sakayyar da Allah zai maka. Li'anna Allah yusibu 'ala al-ata'i bighairi hisabin wa man la yuhasabu inda al-jaza'i la yahsabu alayhi inda al-ata'. tunda Allah ba zai yi lissafin ladar da zai baka ba kai ma kada kai lissafin kyautar da zaka bayar kai ta bayarwa Allah ka samu iya to sannan akwai hadisi na biyar hadisai guda bakwai suke fassara wannan aya hadisi na biyar shi ma hadisin Abu Huraira ne Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min yawmin babu wani gini yusbihu al-ibadu fihi wanda mutane suke tashi a wayi gari illa malakani yanzilani face malaiku guda biyu suna saukowa fa yaqulu ahaduhuma na farko yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk mai bayarwa ka cike gurbin abin da ya bayar addu'a ce malaika yake yi khalafan a'ti munfiqan khalafan kalmar al-khalafu ita ce ta zo a wannan aya wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu kaga sai zama wannan hadisin kai tsaye yake fassara wannan ayar ta alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kowace rana gari ya waye mala'iku guda biyu suna yin kira suna saukowa wannan mala'ika yana addu'a Allah duk mai bayarwa ka cike gurbin abin da ya bayar shine a'ti munfiqan khalafan kamar yadda ya faɗa wancan aya saboda ka tallafa ka agazawa mai bayarwa wa yaqulu al-akharu manzo Allah sai yace dayan kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafan ya Allah ka bada lalacewar dukiya ga mutumin da yayi makon dukiyansa yake yin kyauta mala'ika ashe addu'a yake yi duk mutumin da baya kyauta Allah ya sa dukiyarsa ta lalace shine at-talafu hadisin yana sahih al-bukhari babu qaulin nabi qaulillahi ta'ala wannan shi al-imam bukhari ya kawo shi a karkashin tafsirin suratul layli fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyassiruhu lil yusra alqawarin Allah ne duk wanda zai bayar to Allah sai ya sauke mishi rayuwarsa sai kuma Allah ya bashi taimako saboda haka sai ya kawo hadisin nan kuma yana sahihu muslim babun fil munfiqi wal mumsiki bayanin da yazo daga annabi game da mai kyauta da mai rowa mai kyauta shine al munfiq al mumsik shine mai rowa mai mako wanda zai rike dukiyarsa kaga kenan hadisin yana sahihu al-bukhari kuma yana sahihu muslim shi ma hadisin yana cikin hadisai da suke fassara waccan aya da muka karanta sai hadisi na shida shi ma hadisin Abu Huraira ne har yanzu wanda duk yana fassara wannan aya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari manzon Allah ya ce a zamanin da annabi yana da wannan hikima manzon Allah yake yana karantar da aqida ta labari yana karantar da aqida ta misali saboda haka zaka riga ganin labarai a cikin alqur'ani zaka riga samun labarai a hadisan manzon Allah waɗannan labarai da ake bayarwa ba don shakatawa ba ne labarai ne da ake bayarwa saboda a gyara aqidan mu to daga cikin irin waɗannan labarai annabi yake cewa a zamanin da an samu wani mutum baina marajulun bi falatin min al-ardi wani mutum yana gonarsa ai yana daji mutum ne yana tafiya a daji fasami a sautan fi sahaba sai ya ji wata murya a cikin gajimare ana cewa iski hadiqata fulanin ana gaya wa gajimaren ana gaya wa hadari ana umarnin hadari ya tafi gonar wani ya je ya zubar da ruwa Allah sai ya bude kunnensa ya ji saboda wannan rugugi da kake ji idan hadari ya hadu rugugin nan da kake ji umarnin mala'ika ne yanda za a sarrafa ruwa bisa izinin Allah tabaraka wa ta'ala da yake Allah bai bude kunnuwanmu ba ba ma iya gane wannan harshen nasu amma idan Allah yayi nufinka da ƙarfafa imaninka yana iya bude maka Allah yana iya bude maka kwakwalwarka sai ka gane magana ake kai ka dauka ba magana bane yanzu kamar misali tsuntsaye da suke kuka kai a ganin ka dan adam kuka kawai suke amma kowanne tsuntsu da kaga yana kuka harshen sa ne yake magana da shi da ƴan uwansa tsuntsaye kamar inda ka san dan adam yana magana ai in baka jin yaran mutane idan suna yi har mamaki kake zaka ce yanzu wadannan sun san abin da suke faɗa saboda baka ji to haka yake Allah sai ya bude kunnuwansa wannan mutumin sai ya ji maganar mala'iku kamar yadda Allah ya bude kunnuwan Annabi Sulaiman Annabi Sulaiman ya ji maganar tururuwa to haka ikon Allah yake tabbata ba wai ga annabawa kadai bane yana iya faruwa ga waliyansa shi wannan mutumin yana cikin tafiya a daji sai ya ji an ce a tafi da ruwan nan hadarin nan a je gonar wane a zubata kaga kai zaka yi mamaki ashe dai ruwan sama da ake da sanin Allah kuma da izinin Allah da kuma umarnin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ana nan a rubuce yau za a yi ruwa a unguwan su wane da gidan wane banda unguwan su wane nan ruwan ba zai je ba haka mala'iku suke sarrafa al'amura yace fatana hadhalika sahabu ina kallo da naji wannan magana sai na daga kaina yana daga kai sai ya ga hadarin kuwa ya gangara fa afraga ma'ahu fi harra sai naga ya zubar da ruwansa wato a wani falalin dutse wata ƙasa malsa hijaratun su wanda ya zamanto ƙasa da duwatsu ne fantaha ila alharrati huwa fi aznabi shirajin shine yana kallon ruwan nan ruwan ya gangara ya tafi aka samu lambatu inda ya ɗebi ruwa wa idha shirajatun min tilka shiraj qad istaw'aba dhalika alma'a kulluhu aka samu wani babban rafi da ya ɗebi ruwan saman gaba daya wannan ruwa da ya tattara shi sai shi mutumin yace to sai ya bi wannan rafi yana bin wannan rafin ruwan na tafiya fa idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi sai ya ga rafin nan ya isa godan wani mutum kuma mutumin yana cikin gonarsa yana tsaye yuhawwilun ma'a bi mishatihi ya taho sai ya ga shi wannan mai gonar yana ta bude hanyoyin ruwa ruwan na ta bi yana shiga wato gonarsa ta ko'ina yana da wato cebur a hannunsa ko a ce fatanya yana tattona yana bude hanyar ruwa tana tafiya faƙala lahu lokacin da ya taho ya ga mutum yana hakan kuma shi ya riga ya ji a sararin samaniya an ce a zubar da ruwa a kai gonar wane kuma ga shi ya iso gonar mutum ya tabbata kenan wannan abin an yi shi ne saboda taimakon wannan bawan Allah faƙala lahu sai ce masa ya Abdullahi masmuka ya kai bawan Allah me sunanka wannan duk labarin manzon Allah ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi wannan mutumi matafiyi sai yake tambayar mai gona kai bawan Allah mai sunanka abinda yasa yake tambayar sunan saboda ya ji sunan a dazu da ake umarni ya ji sunan kira sunan mutumin ake umarni ga hadari ya gangara ya tafi ya zubar da ruwansa a gonar wane kala sai mutumi yace fulanu yace suna na wane to sai shi ko ya ji bil ismi alladhi sami'a fi sahabati wannan sunan da ya ji a cikin gajimare a cikin wannan hadarin shine dai sunan da mutum ya faɗa fa kala lahu sai yace ya abdullahi lima sa'altani an ismi kai ma zan tambaye ka bawan Allah ko me yasa kake tambayar sunana ya tambayi sunansa shi ma mai gona yake tambayar mutumin me dalili قال سيئتي إني سمعت صوتا في الصحاب الذي هذا ماؤه حدرن دا أكي وان دي سوكت درو وان دي إسوغو ننك إننا ناجي أنكراسو ننك أكتش إسكي حديقة فلان لسمك ناجي وان ننسو ناناك أنكراشي ألوكا تنداكي أمرنيغا وان نن حدرن يكيرو وولن fama tasna'u fiha, ina so ka bar labarin ko me kake yi da gonarka din nan, saboda ya tabbata akwai abin da yasa Allah ya bada umarni a ba mu wannan mutumin taimako. Baban zaba akwai dalili, baban zaba wannan ya zo kamar yanda annabi yake gaya ma Asma'u, yake Asma'u karki tsuke aljihu sai lalitaki, sai Allah ya tsuke miki rahamarsa. Ashe kaga duk mutumin da kaga Allah ya bashi taimako, to akwai dalili. To sai mutum ya bashi amsa, yace masa amma iz qulta haza, wanda shi ya nuna cewa mutum yana da ikhlasi, babu wanda ya san yana yi. Shi sa farkon maganar ya ce, to tunda ka faɗa min haka, kaga ya ji labari, ya fahimci wannan mutumin ma waliyin Allah ne, tunda har ya ji magana daga cikin gajimare, aje a shayar da gonar wani, ai ba kowa yake jin irin wannan maganar ba. To saboda haka mai gona sai ya gane wannan mutumin shi kansa akwai alamar bawan Allah ne mai ikhlasi, yana so ya ji me mutumin nan yake yi. Saboda Allah ya buɗe mar kunnuwa, ya ji wannan maganar, idan bai ji abin da mai gona yake yi da amfanin gonarsa ba, to bai gama samun hikimar ba. Shi yasa shi ma mai gonan sai ya gane, in yake faɗa mar saboda yana ikhlasi, yana yi don Allah, don Allah yake, saboda haka babu wanda ya san yana yi. To amma tunda wannan mutumin ga irin labarinsa, kuma akwai alamar shi ma bawan Allah ne, sai ce fa inni anzuru, to zan baka labari abinda nake yi da amfanin gona na, anzuru ila ma kharaja minha, ina jira idan na samu amfani. Yace ma kharaja minha, duk abinda gonar ta bayar, duk abinda gonar ta bayar, fa atasaddaqu bi sulusihi, zan bada kashi ɗaya cikin uku na gonar a matsayin sadaka, zai bada shi sadaka. Wa akulu ana wa iyali sulusahu, da ni da iyalaina kashi ɗaya cikin uku na amfanin da aka samu ya ishe mu. Sai ya ce wa aruddu fiha sulusahu, saura kashi ɗaya cikin uku, wannan kuma sai in ɗauka da shi zan yi hidimar sake gonar noman baɗi. To kaga ya kasa amfaninsa kashi uku, kashi guda sadaka, kashi guda ya yi amfani da shi, kashi guda ya mayar gona. To kaga shi ne wannan mutum ya fahimta, domin Allah ya sanar da shi ne don ya gane wannan bawan Allah, saboda yana yin haka, da shi kuma Allah ba zai bar gonarsa babu taimako ba. Saboda haka yasa Allah ya umarni a kai ruwa gonar wannan mutumin. Hadisin yana sahihu Muslim, babu fadli sadaqati wal ihsani ilal masakin, babin falala game da sadaka. Sadaka tana da falala, kyautata ma talakawa yana da albarka. Allah ka samu iya. Shine hadisi na 2984 a sahihu Muslim, yana al musnad, yana sahihu Jami'i Saghir, hadisi da 2864. To sai mu je abu na ƙarshe game da ita wannan aya, abu na ƙarshe game da ayar da muka karanta. Allah madaukaki ya ce, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Me Allah ya ce a ƙarshe? Wa huwa khayrur raziqin, Allah shine mafi alkhairin masu bada arziki. Allah shine mafi alkhairin masu bada arziki. Kaga kenan, wannan shine abu na uku. Me yake karantar da mu? Ma yukhlifuhu afdalu mimma anfaqtahu, Allah yana karantar da mu duk abinda zaka bayar wanda Allah zai baka yafi naka. Shi yasa yace ai idan ka bayar kai ma ka azurta ko? Kamar misali, akwai wani talaka sai ka dauko miliyan guda ka bashi, yace a wani ya azurta ni, ya bani jari. Ai abinda Allah yake faɗa kenan. Yace kuma duk wanda yayi haka, to Allah zai cike gibin wannan abin da ya bayar. To sannan yana nuna maka ba miliyan ɗaya ka bayar ba, to miliyan ɗayan ka bai kai albarkan abin da shi zai baka ba. Shine ma'anan wa huwa khairur raziqin, mafi alkhairin masu bada arziki. Ai kai ma ka bayar, da ka bayar amma wanda Allah zai baka fa yafi naka alkhairi wato shine abin da Allah yake faɗa mana anan wato Allah yana tabbatar mana duk wani kyauta duk wata kyauta da zaka yi to cike gurbin da Allah zai maka yafi wanda ka bayar yafi shi alkhairi don haka Allah ya takaita magana yace wa huwa khairur raziqin anan akwai sharuɗa guda biyu kafin mu bar wannan aya ya kamata mu sani idan kana son ka samu arzikin Allah to ka bayar da dukiya duk wanda ya bayar Allah zai bashi wannan ka'ida ne duk wanda yake son arziki to yayi kyauta ya zama mai alkhairi ba shine abinda manzon Allah yake gaya ma yan kasuwa ba lokacin da ya shiga kasuwa yake cewa ku yi sadaka wannan sadaka ita ke sa albarka ma dukiyar dan kasuwa idan dan kasuwa ya zama mai mako mai rowa to da wuya wannan kasuwancin nasa yayi albarka akwai sharuɗa guda biyu idan kana son in ka bayar Allah madaukaki ya baka idan ka bayar Allah madaukaki ya baka akwai sharuɗa guda biyu sharadi na farko shine al-ikhlas ka tabbata akwai ikhlasi a zuciyarka domin da yawa akwai mutumin da zai ba ma talaka amma fa bayan wani lokaci yakan goranta mishi ka san ko duk mutumin da zai gori to ladarsa ta riga ta lalace babu kyau ka ba da dukiya sannan a samu kana gori abu na farko shine al-ikhlas don haka in ka dubi ayoyin da Allah yake alkawarin zai bayar yakan yi sharadin ikhlasi ko da yake anan bai kawo ba amma idan ka koma suratul rum aya ta 39 Allah madaukaki yace wa ma ataitum min zakatin amma sai sa sharadi turiduna wajhallahi sannan sai yace fa ulaika humul mudifuna duk abinda kuka bayar na zakka ka san kalmar zakka da sadaka a cikin alqur'ani duk suna daukan ma'anar juna idan ka ce zakka ana nufin sadaka idan ka ce sadaka ana nufin zakka sai ka dawo ga hadisin manzon Allah shi zai warware don haka in ka ba da sadaka wa ma ataitum min zakatin to sai Allah ya faɗi sharadin turiduna wajhallahi in dai kuna nufin ku dace da fuskar Allah fa ulaika humul mutifuna to wannan kyautar ita ce Allah yake ninnin kama bawa kaga kenan akwai sharadi na ikhlasi to wannan ya shafi alkhairi gaba dayansa duk wani aikin da za ka yi na taimako na alkhairi ka tabbata ka gyara zuciyarka don akwai wurare da yawa a cikin alkur'ani da Allah madaukaki ya faɗa mana misali a ƙarshen suratul layli wa ma li ahadin min ni'matin tujza babu wanda ke da wata ni'ima da za a bashi lada a kai wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga'a wajhi rabbihi al-a'la sai fa wanda ya bayar da nufin fatar ya dace da samun fuskar Allah tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ce wala sawfa yarda wannan ko zai yarda da irin kyautan da Allah zai masa kaga nan ma an kawo sharadi to sannan a suratul baqara fa aya ta 272 wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum duk abin da kuka bayar shi sai aka ce min khairin kamar a suratul rum wa ma ataitum min zakatin wannan zakatin din ashe bai tsaya ga zakka ba shi yasa malamai suke cewa fa yashmalu a'mal alkhair kullaha ya shafi ayyukan alkhairi gaba ɗaya duk abin da za ka yi ka gyara zuciyarka ya zama kana yin ta ne domin Allah babu ma'anar duniya ta sani babu ma'anar ka goranta ma wani ka yi farko ka gyara zuciyarka kowane alkhairi me yasa aka ce kowane alkhairi ne saboda waccan aya ta suratul baqara wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum duk wani abin da kuka bayar na alkhairi Allah zai cika muku zai ba ku fiye da abin da kuka bayar wa antum la tuzlamuna ba za a cuce ku ba wannan sharadi na farko kenan in kana son ka yi arziki wallahi ka riƙa ba da kyauta duk mutumin da yake son ya yi arziki ya riƙa ba da kyauta idan za ka ba da kyauta kar ka ba da shi da nufin za ka gwada Allah ba shi yasa aka ce akwai ikhlasi ka yarda da maganar Allah babu nufin gori to alkawarin Allah ne alkawarin Allah ne zai mayar maka wannan ayar da muke karanta abinda Allah ya tabbatar kenan in dai ka bayar to alkawarin Allah ne zai mayar maka wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu bada arziki saboda ka abinda Allah zai baka yafi wanda ka bayar yafi shi alkhairi yafi shi albarka sharadi na farko sharadi na biyu fa hanyar da ka bayar din ta dace da sunnar manzon Allah wannan fassaran Abdullah ibn Abbas da kansa Abdullah ibn Abbas ya karanta ayan nan da muka karanta suratu saba'i wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abinda kuka bayar komi ne ne Allah zai cike gibin sa wa huwa khairur raziqina Allah shine mafi alkhairi masu bada arziki da Abdullah ibn Abbas ya karanta sai ya ce fi gairi israfin in ba a yi barna ba kenan zaka samu wani yana da dukiyar amma kyautar sa ga maroka ne kaga wannan roko kyauta da yake barwa ba ta cikin alkawarin Allah zai mayar maka me yawa dai sai dai alkawarin shedan ya talauta ka don abinda Allah ya faɗa kenan ash-shaytanu ya'idukumul faqra amma idan Allah ne ba zai baka lada ba saboda haka ka dubi hanyar da kake ba da dukiyar da wanda zai batar da dukiyarsa a hanyar caca da wanda zai ba da dukiyarsa ga fasikai saboda haka yana iya hada fati a kawo giya a shayar da mutanen banza ai kaga shi ma ya ba da dukiya amma ta wace hanya ba hanyar Allah ba wannan hanyar israfin ne saboda haka ba ta cikin alkawarin Allah wala taqtirin sannan kar a samu kuntatawa kar a samu kuntatawa ta wajen bayarwa don haka in mutun ya kiyaye sharuɗa guda biyu din nan ka tsarkake zuciyarka na farko na biyu ka tabbata hanyar da ka bayar da dukiyar babu haram to wallahi ka zauna jira kafin ma ka mutu Allah zai mayar maka alkawarin Allah ne wannan fassaran Abdullah ibn Abbas yana sahihul adab hadisi na 344 Abdullah ibn Abbas shi ya fassara ayar da ya fassara ayar sai ya kawo wannan sharadi yace saboda ka sharadin wannan alkawarin Allah sharuda guda biyu ne ga wancan na ikhlasi ga kuma wannan na kasancewar ba a yi almubazzaranci da dukiya ba an ba da dukiyar a hanyar da ta dace idan an yi haka fa to sai mu je hadisi na ƙarshe shine hadisi na 7 idan har ka cimma sharuɗa guda biyun nan hadisin Abu Kabshat al-Anmari wanda yace ya ji manzon Allah yana cewa salasatun uqsimu alaihinna abubuwa guda uku na rantse da Allah a kansu in ji manzon Allah na rantse da Allah a kan abu uku manzon Allah ya ce uhaddisukum hadisan fahfaduhu ina karanta muku hadisi ku kiyaye shi sai manzon Allah ya ce ma naqasa malu abdin min sadaqa na rantse da Allah dukiyar bawa ba ta raguwa saboda ya bayar sadaka sai da manzon Allah ya rantse to kaga wannan wato ya shafi masu imani sai masu imani ke gaskanta wannan duk wanda ya yarda da ya gaskanta manzon Allah to babu shakka ya san maganar annabi gaskiya ce kuma fassaran ayar alqur'ani ne me yasa manzon Allah ya faɗa saboda alkawarin Allah wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu to sai manzon Allah ya ce na rantse da Allah dukiyar musulmi anan ma annabi bai ce musulmi bai ce abdin saboda ka koda kafiri ne yake kyauta wallahi zai samu wannan kyautar ta Allah a nan duniya duk wanda ya bayar ya bada sadaka ya bada kyauta kowaye to Allah zai bashi kuma ka lura in aka samu kafiri mai alheri zaka ga yana hada mutane nan da nan zaka ga ya hada mutane na son shi saboda haka ita shine abinda Bahaushe yake cewa alkhairi danko ne ai fassaran maganar manzon Allah ne fassaran ayar alqur'ani ce duk wanda ya bayar to za a bashi sai ya zama alkawarin Allah babu fashi tunda babu fashi sai Bahaushe yi wannan karin magana alheri danko ne in dai ya fadi to zai dauki wani abu wato maganar Allah babu fashi akan ta babu makawa duk mutumin da ya bada dukiyar sa Allah sai ya mayar mishi sai manzon Allah ya ce na biyu wala zulima abdun mazlama babu wani mutumin da za a cuce shi fa sabara alaiha idan yayi hakuri illa zadahullahu izan face Allah zai kara mar buwaya a wannan duniya duk wanda za a cuce shi kowane irin cuta dan haka babu zalimcin da yafi karfin amar hakuri akwai wanda zai ce masa kai wannan laifi ba zan yi hakuri ba ba irin sa ake hakuri ba a'a ba gaskiya bane babu laifin da yafi ayi hakuri babu shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala zulima abdu mazlama anan mazlama da manzon Allah ya faɗa ya nuna maka duk wani irin zalunci idan da a ce akwai zaluncin da ba a yafe wa mutum babu shakka da annabi zai ce banda wancan kowane irin cuta aka maka in kai hakuri to Allah zai kara ma daukaka anan kar mu dauka wai annabi ya ce in ka yafe annabi bai ce ka yafe ba ba wai yafewar ka ce annabi ya nema ba kai hakuri kada ka rama ai don ba a rama ba baya nuna cewar an yafe idan an kawo da kai ba yafewa ba ne ka cuci mutum sai ya kalli kai tafiyarsa ai ba wai ya yafe ba ne abubuwa guda biyu ne na farko inda bai yi hakuri ba da babu mamaki za a samu husuma a tsakaninku to sai ya aje wannan husumar domin Allah ce ba zai rigima da kai ba domin Allah amma dai bai ce ya yafe ba to wannan shine Bahaushe yake fassara shi da wai Allah ya isa idan ka ji an ce Allah ya isa wato ba za a rama ba amma ba a yafe ba ana nufin ba za a rama ba amma ba a yafe ba wato shi abinda manzon Allah ya faɗa in dai aka cuce ka kai hakuri kaga kenan bai ce ka yafe ba to Allah sai ya ƙara ma ɗaukaka wala fataha abdun baba mas'ala babu mutumin da zai buɗe ƙofar roƙo illa fataha Allahu alaihi baba faqrin face Allah ya buɗe mar ƙofan talauci kuma haka ne duk waɗannan abubuwa da annabi ya faɗa in ka dube su gaskiya ne duk maroƙi zaka ga bai wadatuwa duk mutumin da ya maida roƙo a matsayin sana'a to rayuwarsa ba za ta taɓa gamsar da shi ba duk abin da za a bashi baya gamsar da shi hadisin da yana sahihul jami'i sagir hadisi na 324 yana sahihul tarkib hadisi na 16 kuma hadisin Abu Kabshat al-Anmari ya zo da riwayar Abu Huraira shi ma hadisin Abu Huraira ma ya fi wancan riwayar inganci don hadisin Abu Huraira yana sahihu Muslim babu istihbabil afwi wat tawadu'i ya zo a cikin babin ana son ka zama mai yafewa ana son ka zama mara girman kai hadisi na 2588 hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma naqasat sadaqatun min malin amma a riwayar Abu Kabshatafa ma naqasa malu abdin min sadaqa kaga duk kusan ma'anar su guda ne to sai manzon Allah ya ce wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan matukar bawa yana yafewa kaga a wancan riwayar an ce hakuri ne kawai a hadisin Abu Kabshat al-Anmari wala zulima abdun mazlama fa sabara alaiha amma a riwayar Abu Huraira fa manzon Allah ya ce wa ma zadallahu abdan bi afwin da aka cuce ka sai ka ce na yafe kaga bayan hakurin an samu ƙari yafewa so don haka duka riwayoyin suna da muhimmanci manzon Allah ya ce ko dai kai hakurin kadai ko ka hada hakurin da yafewa to Allah yana ƙara maka ɗaukaka a duniya wa ma tawadaa ahadun lillah illa rafa'ahu Allah babu wanda zai yi tawali'u ga Allah face Allah ya ɗaukaka shi wannan yana sahihu Muslim babu istihbabil afwi wat tawadu'i hadisi na 2588 kuma ba su biyu ba sahabbai da suka rawaito wannan daga manzon Allah mutum hudu ne Abu Kabshat al-Anmari Abu Huraira Abdurrahman bin Auf da Ummu Salama amma Abdurrahman bin Auf da Ummu Salama hadisan su ba su kai ingancin waɗannan hadisan ba zaka gani a littafin al-Musnad na al-Imam Ahmad da kuma al-Musnad al-Imam al-Bazzar to waɗannan hadisai guda bakwai babu shakka in ka lura sun fassara ayar da muke karantawa to saboda haka an samu aya an samu hadisai ingantattu daga manzon Allah annabi ya tabbatar ya kuma rantse duk wanda ya bayar to Allah zai bashi kaga an samu hanyar samun arziki cikin sauki ka bayar Allah zai baka kuma wanda Allah zai baka ya maka alkawari mai albarka ne so ba irin naka bane irin naka wanda ka dai ba da shi ne shi Allah in ya bayar to kyautarsa akwai albarka albarka yana gwada cewa dukiyar ba za ta lalace ba kuma dukiyar ba za ta halaka ka ba saboda haka in ka samu mai kyauta zaka ga koda mutumin nan yana cikin bata Allah yana gyara halinsa wanda duniyar tana mar dadi dalili saboda albarkan da Allah yake samu rayuwar shi idan aka samu mai kyauta koda kafiri ne to kaga yana samun kariyar Allah tabaraka wa ta'ala kariyar Allah saboda abinda Allah zai bashi mai albarka ne don haka duniya sai ta so shi don ka koma rayuwar sahaba annabi Muhammad zaka ga misalai zamu kawo misalai kamar guda uku ne kawai misali na farko shine labarin Ummu Zarra ita ma sahabiya ce to tana yawan zuwa gurin Aisha Allah ya kara mata yarda bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzon Allah sai ya zama bayan Allah sukan taimaka ma matan annabi bayan Allah sukan aiko taimako kyauta ga iyalan manzon Allah wato sun rike mar iyale har dai Allah ya karbi rayukansu to amma matan annabi din nan da a ce sun tara dukiyar da ake ba su wallahi da cikin sahabbai ba masu arzikin su saboda duk wanda ke son annabi ya duba dama hagu babu manzon Allah Allah ya karbe shi sai ya ruga gidan manzon Allah ga kyauta ga taimako saboda ya nuna son sa ga manzon Allah to su kuma sun yadda da alƙawarin Allah saboda haka matan manzon Allah masu kyauta ne kyautar ma wanda babu irinta a yau kyautan da babu misalin sa kamar misali wannan labari na Ummu Zarra yana Hilyatul Awliya mujallal Nabi Shafi na 47 yana Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'din juz'i na 8 Shafi na 67 da Al-Bidayatu wan Nihaya mujallal na 11 Shafi na 396 da Siyaru A'lamin Nubala kusan duk littafin tarihi kenan Siyaru A'lamin Nubala na Al-Imam Az-Zahabi mujallal Nabi Shafi na 186 inda ka dubi tarihin Aisha matar manzon Allah tarihin Aisha zaka taras da mace mai kyauta kyautan da babu irinsa ita Ummu Zarra ta ga irin wannan hali na Aisha shi yasa ta bada labari tace bu'itha ilaiha bi malin fi girarataini ne Muawiya yana shugaban musulmai na duniya sai ya aiko ma Aisha zinari a buhu guda biyu buhu ne aka cika da zinari guda biyu sai aka turo gidan Aisha ana sai ta ce a tunanina wannan kudin 80 aw 100 alfin ko dai sulan zinari 100 ko kuma 80 ya tayar da mutum ya ce kai ma Aisha matar manzon Allah to da safi aka kawo ita Ummu Zarra tana kallon abin da ke faruwa tace fa amsat wa ma indaha min zalika min dirhamin kafin rana ta buya waɗannan buhunan duka an rabar da su Aisha ta rabar da buhunan zinare gaba daya falamma amsat to lokacin da yamma ta yi sai Aisha ta ce ya jariya halummi fituri ya ke wannan budurwa tana da baiwa kawo min abin buɗe baki saboda Aisha tana azumi ta da yawan azumi har Allah ya karɓi ranta Allah ya ƙara mata yarda lokacin buɗe baki yayi ta ce ma baiwa ta kawo min abin buɗe baki faja'atha bi khubzin wa zaitin sai aka zo da waina da man kadai aka aje a gaban Aisha saboda haka sai ta gutsuri waina ta tsoma a man kadai ta ci Ummu Zarra tana kallo tace amastata'ati mimma qassamtil yawma, to idan ke ba ki son ki ji dadi, mu da muke kusa da kefa a kawo buhu biyu da safe ki rabar ki kasa cire sule daya a sayi akuya a yanka mana mu ci nama da yamma. Shine Aisha tace la to annifi alai, karki min fada, law kunti zakirtini, da kin tuna min, la fa'altu aida nayi. Wato lokacin da ake rabarwan ba a tuna mu Aisha yau tana azumi ba, ba na bude baki a gidan, kaji bayin Allah, tana rabar da buhu biyu na silan zinari, tana azumi, babu abin da za a yi bude baki da shi a gidan. Allah ka samu iya koyi da su. Saboda me? Saboda sun yarda duk wanda ya ba mu Allah, Allah ba zai bar shi ya lalace ba. To sannan akwai labari na biyu na Aisha har yanzu. Wannan labarin yana littafin Muwatta, musamman al-Imam Malik ya masa babi, yana kitabu Sadaka, hadisi na 1877, hadisin Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna miskinan sa'alaha, ranar sai ga wani mai roko ya zo gidan. Kaga kenan ba daidai bane a hana mutane neman taimako, domin in wani ya mai da roko sana'a, wani larura ta sa yake yi, to ba za a dubi gefe guda sai a rinjaye da shi akan ɗaya gefen ba. Bai kamata a ce an haramta mutane su yi roko ba, ba daidai bane. Yana daga albarkan musulunci, in banda musulmi babu mai yi. Ka tafi wajen kafirai ka gani ko za a je coci ana neman fi sabilillah, ai dai ka bari in sun fito, saboda coci wajen kai kuɗi ne ba karɓa ba. Tana azumi, fa hiya sa'imatun wa laysa fi baitiha illa ragifun, duk gidan babu abin da ya rage sai waina ɗaya tak, kuma ka ce biredi guda ɗaya, kuma gashi tana azumi. Fa qalat lil mawlatil laha, ga wani ya taho kofar gidan Aisha yana sallam yana roko, don Allah ku san min abin da zan ci. Sai Aisha ta ce a'tihi iyyahu, dauki wainan nan ki bashi. Sai baiwar ta ce laisa laki ma tuftirina alaihi, ta ce ya uwar muminai, in muka bashi wannan biredin to ke kuwa baki da abin bude baki a yau. Sai ta ce a'tihi iyyahu, kai mishi, ta mata fada. Fa fa'altu, shine ita wannan baiwar da ta ba da labarin take cewa sai na kai. Fa qala, sai ta ce to falamma amsayna, da yamma ta yi daidai bude baki, sai ahdalana ahlu baitin aw insanun ma kana yuhdalana, dama akwai wanda ya taba yana yawan kawo kyauta gidan Aisha. Ranar wannan mutumin sai sa aka samu tunkiya aka yanka, sai da aka babbake tunkiyar aka gyara an dafa an yi komai, ba wai an kawo naman gidan Aisha ta yi wahalar dafawa ba, an gama dafawa kuma akuyar gaba ɗayanta, wa kafanaha, kuma gefanta ga ƴaƴan itatuwan marmari, duk abin da ake so a ci mai daɗi yana gurin. Ana zuwa sai aka yi sallama, da aka yi sallama sai Aisha ta karɓo ta zo ta aji, sai ta ce ina kike, sai yarinya ta zo. Fada'at ne Aisha, lokacin da na zo sai ta ce kuli min haza, sai ɗazu kina cewa mun ba da biredi ko, to ya ce to zana ki ci wannan, haza khairun min kursuki, da wannan da biredinmu na ɗazuwan ne ya fi. In ji Aisha, to kaga ta fassara mana alƙur'ani da aikinta, ta fassara mana alƙur'ani da aikinta, domin Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, duk abin da kuka bayar to Allah zai mai da gurbinsa. Gashi ta ba da biredi, Allah ya mayar mata da dafaffen akuya an kawo gidanta sadaka. Misali na uku shine misalin Barzatu bintu Rafi'in. Barzatu bintu Rafi'in ita kuma ta ba da labari ne game da ɗaya matar manzon Allah da ake ce ma Zainab bintu Jahashin. Zainab bintu Jahashin, Allah ya ƙara musu yarda. Ita Zainab bintu Jahashin, tun annabi yana da rai ana kiranta ummul masakin, uwar talakawa, saboda yawan alkhairinta. Lamma kharaja al-ata'u arsala Umaru ila Zainab bintu Jahashin, Sayyiduna Umar lokacin shi yake shugaba ya aiko dukiya aka kawo ma Zainab falamma udkhila alaiha da aka shigo da wannan dukiya wajenta sai ta ce gafarallahu li Umar Allah kai gafara ga Sayyiduna Umar gairi min akhawati kana aqwa ala qasmi hadha minni da aka kawo kudin sai ta ce a to ai akwai yan uwa na matan manzon Allah za su fi iya rabon nan fiye da ni saboda haka idan aka ce an kawo raba musu da ma an kai musu ne su so raba su aiko min da yafi sai aka ce mata a hadha kulluhu laki ai ba wai an kawo akan ki rabar wa sauran matan annabi bane wannan naki ne kai kake kadai sai ta ce subhanallahi subhanallahi tana fadin subhanallah fastatarat minhu bi saubin sai ta dauki tufafi ta rufe kanta ba ta san maganin dukiyar yayi mata yawa sai ta ce subuhu wa tarahu alaihi sauban ta kauda kai ba ta san ganin wannan kudin ta ce a juya kudin kuma a rufe a juye sai a rufe shi kar a bashi a bude sun makala sai ta ce adkhili yadaki shigar da hannunki ita Zainab take gaya ma Barzatu bintu Rafi'in da ta bada labarin hadisi ta ce ki sa hannunki ta kasan tufafi ita Zainab ba ta son ta ga dukiyar ta ce ki damko abinda zaki damka fasabi biha ila bani fulan da ta sa hannu ta damko ta fitar ita dai Zainab ba ta son ganin dukiyar ta ce to ki kai ma wance a wancan unguwa min ahli rahimaha wa aitamiha akwai danginta akwai yan uwanta akwai marayu ta ce a kai ma wannan ta ringa rabar da wannan dukiyar hatta baqiyat baqiya ta tasawbi ya zamanto zinarin ya kare amma dai yana rufe babu wanda ya san me ya saura faqad allaha barzatu min turafin sai ita yar sakon da ake aika ta kaga duk wannan aikin da ake banda ita sai da abin ya zo karshe sai ta ce kai ta ce gafarallahu laki ya ummul mu'minin Allah ya gafarta miki yake uwar mu wallahi laqad kala na fi hadha haqqun na rantsa da Allah muna da hakki a wannan kudin aje ana tarbarwa banda mu ina da muna da hakki kaga ita ma kamar da Zainab Aisha ne wallahi laqad kala na fi hadha haqqun fa kala sai ta ce to shikenan da kin fada tun da zai falakun mata ta sobi duk abin da ya rage dauka ki tafi inji Zainab kaga dai kudin an kawo tarabar karshen ta ma ba ta ma san kallon kudin matan manzon Allah to da ta dauka tace ragowar ita barzatu din tace fawajadna tahtahu 85 dirhaman sai muka samu mun samu sulan azurfa ya kai 85 to da Zainab ta tabbata ta rabar da wannan kudin kuma ta tabbata duniya ta canza gidan annabi da babu abinci yanzu gashi ana aiko mata buhun zinari sai ta daga hannu nan take ta ce Allahumma ya Allah la yudrikuni ata'un li umara ba'da ami haza ina roƙonka bayan shekarar bana kada kyautan sayyidina Umar ta sake zuwa gare ni tace ina roƙonka ya Allah na bana da ya riga ya faru amma kada ka banni da rai har kyautar baɗi ta same ni kuma Allah ya karbi nan ta kafin baɗin ya zagayo saboda haka sai suka dauki wannan a matsayin karama ce ta Zainab bintu Jahsh matar manzon Allah zaka gani a littafin At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'din yana mujallal na uku shafi na 201 yana sharhu usuli itiqadi ahli sunnati litafin lalaka'i ya rubuta ne musamman aqidar akan aqidar ahli sunna sai yayi babi a ciki sunansa babu ma ruya min karamati Zainab binti Jahsh shine hadisin 117 to irin wannan misalin yana da yawa a tarihin sahabban annabi Muhammad musamman matan manzon Allah sun tabbata da wannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana Allah ka samu iya koyi da su to sai mu je aya ta gaba mai Allah ya ce
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم
يوم يحشرهم جميعا أرانا دا الله زي تترو كافري غبا دايا ثم يقول للملائكة الله زي تشيو ملائكو أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون شن ودن ننكوني سكي بوتام الدنيا أنا تنبي ملائكو زا تنبي ملائكو كافري سن بوتامسو ماذا سوشي
قالوا سبحانك أنت ولينا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون
قالوا ملائكة سجي سبحانك سركي يا تبت غريك يا الله أنت ولينا من دونهم كين مجيب انت نباسوبا بل كانوا يعبدون الجن متاني الجنوس كبوتاما باموبا أكثرهم بهم مؤمنون mafi yawan kafirai suna imani da aljanu saboda haka yasa halaka take tare da boka take tare da mai bugun kasa take tare da mai duba saboda me sun yi imani da aljanu duk wanda ya gaskanta aljani na bauta mu aljani abinda mala'iku suke ga ma Allah a kiyama Allah ka tsare mu me Allah ya ce فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا
يوم لا يملك بعضكم
لبعض نفعا
لبعض نفعا ولا ضرا
لكن
فنقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون
الله يجي فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا idan a duniya aljani ya amfani boka da matsafi da mai duba da sauransu ai abin da yasa kenan ake rikon su sai yace a yau la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra sashin ku bai mallakar amfani ga sashi bai mallakar wata cutarwa ga sashi wa naqulu lil ladina zalamu zuqu azaban nar allati kuntum biha tukadzibun za mu ce ma azzalumai ku dandana azabar wutar da kuka kasance kuna ƙaryata ta me Allah ya ce a gaba
wa idza tutla alayhim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddukum amma kana ya'budu abaakum wa qalu ma وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذن أككرنت مسآيوهم بيناً قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم أما كان يعبد آباؤكم سأسأتي ونم متمن ba wani bane illa mutumin da yake so ya raba ku da abin da iyayenku suke yi haka kafirai suke ga suke faɗi ma annabi ai annabi ya taho ne don me dan ya hana mutanen makka su rika ibada irin ta iyayensu da kakanni wa qalu ma hadha illa ifkun muftara suka ce kuma alqur'ani ba komai bane face ƙarya da aka kirkira وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم لوكacin da gaskiya ta zo musu kafirai sai suka ce in hadha illa sihrun mubin wannan ba komai bane face sihiri mabayyani kaga kenan sun ƙaryata manzon Allah sun ƙaryata alqur'ani sannan sun yi wa annabi wato kage shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha
وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ
wa ma ataynahum min kutubin yadrusunaha bamu basu wasu littafai da suke darasi ba bamu taba basu wasu littafai ba larabawa mutanen makka yan uwan manzon Allah Allah bai taba basu littafi ba wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir kuma Allah bai taba turo wani mai gargadi kafin kai ba Allah yake ga yawan manzon Allah saboda haka wannan sai ya nuna cewa wannan ayat tana nuna larabawa Allah bai taba aika musu wani annabi ba ko bai taba ba su wani littafi ba wa ma ataynahum min kutubin yadrusunaha qarara wannan tana kama da wasu ayoyi guda biyu na alqur'ani na farko suratul qasas aya ta 46 da ake cewa litundira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yatazakkaru kaga Allah yace ma atahum min nazirin min qablika babu wani mai gargadi da yazo malarabawa kafin kai annabi Muhammad mun turo ka ne saboda me la'allahum yatazakkaru da Allah su yi tunani amma a suratul sajda aya ta 3 sai zama iri daya litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun su kaga wancan la'allahum yatazakkarun wannan kuma fa la'allahum yahtadun bamu aika musu wani mai gargadi kafin zuwan ka ba mun aika ne saboda fatan su shiryu wannan yana daga cikin hujjoji da wasu malamai ke kafawa akan cewa larabawa ba ahlul fatra bane kuma wannan ba hujja bace akwai bayani mai tsawo da akai akai ba mamaki mu iso inda za mu yi sharhi a kansa wa kazzaba alladhina min qablihim
wa ma baghu ma'ishara ma ataynahum fakadzabu rusuli fakaifa kana nadhir
wa kazzaba alladhina min qablihim wadanda suka kabace su suma sun kareta manzannin wato ƙaryata annabi ba sabon abu bane a duniya abinda Allah yake gaya wa annabi kenan kazzaba alladhina min qablihim wadanda suka gabace su ma sun ƙaryata manzannin sai Allah ya ce wa ma balagu mi ishara ma atainahum mutanen makka ba su kai kashi ɗaya cikin goma na kyautar da muka yi wa kafiran da ba wato duk abin da kafirin yau yake ganin yana da shi to bai samu kashi ɗaya cikin goma na abin da Allah ya ba mu kafiran da ba kamar me Allah ya ba su ƙarfi ya ba su lafiya dan ƙarfin da aka ba su da lafiyar da aka ba su ita ta sa zaka ga mutum ya kai shekara 1000 bai mutu ba kuma Allah ya ba su ni'ima ga ni'ima ga tsawon rai yanzu kai in ka samu ni'imar ma dole ka mutu ka batta domin ba yadda za a yi ka wuce shekara 100 abu ne wanda yake da wahala to amma na da ga ni'imar ga lafiya ga tsawon rai Allah ya ce in an kasa 10 kafinan yanzu ba su dauki daya ba ma ya ce ma shi yasa ya ce mi ishara ma ataynahum fa kadzabu rusuli da suka ƙaryata manzanni na sai Allah ya ce fa kaifa kana nakir ya kiyayya ta kasance gare su kaga kenan ba su gagara Allah ba Allah yayi maganin su qul inna ma a'idhukum biwahida
ma a'idhukum biwahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد
قل كايا مسو إنما أعظكم بواحدة إن مكو أزي كوي أبو دين كوي بخصلة واحدة أبو دين كي مكو أزي كوي سيبين أبين ميكاكي سو أن تقوموا كتايا لله دو من الله مسنا كو دي متن ببيو وفرادا كو دايا suma ta tafakkaru ku yi tunani anya Muhammadu dinna akwai tabin hankali a tare da shi ma bi sahibikum min jinna shi sahibinku annabi Muhammad da yazo da musulunci babu tabin hankali a tare da shi babu hauka in huwa illa nadhirul lakum ba wani bane face mai gargadi gare ku bayna yadai azabin shadid kafin zuwan wata azaba mai tsanani Allah kasa ba za ta same mu ba qul ma sa'altukum min ajrin
fa huwa lakum in ajri illa 'ala Allah
wa huwa 'ala kulli shay'in
hafiz
qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum imma na tambaye kula da wannan kamar kanin magana ne mali min hadha faqad wahabtuhu laka kamar kai ne kace to in ka gana wana baka duk abin da ka gani in kana ka dauka ina da shi ka ba cewa na kai kudi yace to duk abin da ka gani ina wani je kana baka kaga kenan in izgilanci ne ka mai da shi kansa wato Allah ya ce ma annabi ka gaya musu inna taɓa roƙonku biya ni ladan manzanci to da Allah ku zo ku dauka na bar muku shine fa huwa lakum ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum imma na taɓa roƙonku ba ni ladar manzanci to na bar muku ku zo ku dauka wato ma'ana annabi bai taɓa cewa ku biya ni ba babu ma kuɗin sai ya ce in ajriya illa ala Allah lada na bai wajen kowa face Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne akan dukkan komai saboda haka kowani abu Allah yana ganin sa idan annabi yayi ƙarya Allah ya sani me yace a gaba
wa huwa ala kulli shay'in shahid
na'am qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi wal inna rabbi kaga ya musu lalle Allah mahalicci na ai suna gani kamar ko annabi shi yake tsarawa sai ce a inna rabbi yaqdhifu bil haqqi Allah mahalicci na shi yake jeho gaskiya saboda haka yasa manzanci wahayi jehowa Allah yake yaqdhifuhu ila al anbiya Allah yana jeho manzanci zuwa ga annabawa saboda akwai nisa tsakanin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma duniya don haka sai aka samu dan sako wanda zai rika kai manzanci ga annabawan Allah wannan yana kama da wata aya da Allah yake cewa bal naqzifu bil haqqi alal batil fayadmaghu na suratul anbiya qul inna rabbi yaqzifu bil haqqi allamul ghuyub Allah shine masanin boye ya san duk wani abin da ya koya sai ce qul jaa al haqqu
ala haqqi wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'id
qul jaa al haqqu kaga ya mutanen maka gaskiya ta riga ta zo tunda gaskiya ta zo wa ma yubdi'u al batil babu abin da ƙarya za ta faru wa ma yu'id kuma ba za ta sake maimaita shi ba inda an yi ƙarya a garin maka to lokacin ya wuce ba za a sake ba idan ma ƙaryar tana iya faro wani abu to a yanzu ba za ta iya ba wannan shi ya nuna in musulunci ya zo waje to ƙarya ta ƙare idan musulunci ya zo waje to idan kana yin ƙarya kai haƙuri wannan ƙaryar fa ta ƙare ba yadda za a yi ka kare ta duk da baraka wannan ƙaryar sai ta mutu saboda gaskiya da ƙarya ba su haɗuwa a mahalli guda Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ya ce in dalaltu qul in dalaltu Allah ya ce ka gaya musu in na bata saboda annabi yana ta hana su ibadar da suka saba iyaye da kakanni suka ce kai Muhammadu batacce ne ce to idan bata nayi fa inna ma adillu ala nafsi batan ya tsaya ma kaina wa in ihtadaitu amma fa in shiriya nake kai fa bima yuhi ilayya rabbi sab ta dalilin wahayin da Allah yake min ne innahu sami'un qarib kuma shi Allah yana jin abin da kuke yi kuma qaribun Allah makusanci ne Allah yana kusa kuma yana ji wato inda a ce ma ƙaryar ce to da sauki gaskiya na zo da shi kuma daga wajen Allah shi Allah nan yana jin irin amsar da kuke bayarwa walau tara id fazi'u
fa'udhu min makanin qarib
sai Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam walau tara ya kai muhammad da ka gani idh fazu a lokacin da za su firgita yaushe ne ake firgita lokaci daya ne fitowa daga kabari Allah ka samu fito da nutsuwa to babu shakka Allah yana kare wasu sosai kuwa Allah yana kare wasu daga wannan babban firgita shine ake kira al-fadhul akbar idan dai an ce ma firgita a lahira to fitowa daga kabari ne to Allah yake ce ma annabi ina ma ka gani lokacin da suke firgita in sun fito daga kabari sai su ruga a guje Allah yake falafota amma ba za su tsere mana ba wa ukhidhu sai aka masu min makanin qarib a wuri kurkusa mutun zai ga kamar zai iya gudu a filin hisabi babu gudun gudu sai yace
wa qalu amanna bi wa anna lahu mubtala'ush min makanin ba'id
wa qalu amanna bihi suka ce mun yi imani da annabi mun yi imani da alqur'ani hina ayyana azaba saboda sun ga azabar qarara a lahira لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد القيامة duk labarin da ake fada ma kiyama zaka ganshi kirikiri abinda ake cewa ga nau yafi jiyau yanzu sun gani da idanunsu sai suka ce mun yi imani sai Allah ya ce anna lahum tanawushu ina za su iya samun albarkan imani min makanin ba'id daga wuri mai nisa ai wurin imani duniya ne ba lahira ba kaga an bar duniya duniyar kuma tayi nisa a yanzu ne za a yi imani sai Allah ya ce wa kad kafaru bihi
wa man kafaru bihi min qablu wa yaqdifuna bi ghaib min makanin ba'id
wa kad kafaru bihi min qablu gashi sun kafirce mu alqur'anin kafin yau a duniya wa yaqdhifuna bil ghaibi suna jifa da ghaibi suna jifa a boye min makanin ba'id daga wuri mai nisa idan aka ce suna jifa a boye yarmuna muhammadan bizanni suna jifan annabi muhammad da zato saboda haka ana zaton annabi matsafi ne ana kaga suna ta aiki da zato suka kiyarda da gaskiya har suka mutu to tunda sun mutu me zai faru da su wahila
wahila bainahum wa baina ma yashtahuna bi wahila bainahum wa baina ma yashtahuna bi
kama fu'ila
bi ashya'ihim min qabl innahum kanu fi shakkin murib
wahila bainahum wa bainama yashuhuna an shiga tsakanin su da abin da suke sha'awa saboda ka kafiri duk abin da yake sha'awa ba zai same shi ba a lahira ba zai samu ba kama fu'ila bi asha'ihim min qabl kamar yanda aka yi wa ire-iren su a da qabl lam yuqbal minhum al-iman wa tauba fi waqt al-ya's anan a lahira suna sha'awar a ce sun samu aljanna suna sha'awar a ce sun yi imani to Allah ya shiga tsakaninsu da wannan bai ba su dama su yi imani ba saboda wajen imanin ba lahira bane a duniya ne innahum kanu fi shakkin murib sun kasance a cikin shakka mai sa ko kwanto don haka yasa shakka ba ta da kyau ga kowa hatta musulmi kare yadda a samu shakkar addini a zuciyarsa Allah kada ka sa a samu shakka a zukatanmu saboda yana da hadarin gaske duk wanda ya mutu da shakka ya mutu kafiri akwai labarin da ya zo a cikin sifatu safwa na ibn al-jawzi yana juzu na farko shafin 294 kuma yana shu'abul iman littafin al-imam al-bayhaqi ya kawo shi labarin aqil bin sumairin ar-riyahi ya ba da labarin abdullahi bin umar yace shariba abdullahi bin umar ma'an baridan akwai wata rana da Abdullahi bin Umar ya sha ruwa mai sanyi da ya sha ruwa mai sanyi fa baka sai ya kama kuka fashtadda buka'uhu ya tsananta kukan faqila lahu sai aka tambaye shi ma yubkika me yasa ka kuka ga ka sahabin manzon Allah sai yace zakartu ayatan fi kitabillah na tuna wata aya ne a littafin Allah ita ce ayar karshen suratu saba'i Allah madaukaki yace wahila bainahum wa baina ma yashtahun Allah zai shiga tsakanin su da abin da suke sha'awa Abdullah ibn Umar yace da na sharuwa mai sanyin nan fa araftu sai na gane inna ahlan nari yan wuta la yashtahuna illa alma albarida ba abin da waɗanda ke wuta suke sha'awa kamar a ba su ruwa mai sanyi su sha sau daya waɗanda ke wuta buƙatar su a ba su ruwa mai sanyi to ga abin da Allah ya faɗa hila bainahum wa baina ma yashtahun duk abin da dan adam ke sha'awa ba a ba shi a lahira inda yana wuta a suratul a'raf aya ta 50 Allah ya ce wa nada ashabun nari ashabal jannati yan wuta sun kira yan aljanna ashe kaga daga wuta akwai sadarwa da aljanna akwai sadarwa an afidu alaina min alma'i za su ce ku zubo mana wani dan abu na ruwa aw min ma razaqakumullahu ko abinda Allah ya azurta ku amma kaga ruwan suka fara ambata yan wuta za su ce ma yan aljanna ku san mana ruwa wace amsa suke ba su kalu za su ce inna allaha harramahuma alal kafirina Allah ya haramta ruwa ya haramta arzikin aljanna makafirai saboda ka ba a san makafiri wani abu daga gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب